buga bangaren Premier League na kasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 36 ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta doke Tottenham da kwallo daya mai ban haushi. A ranar Asabar kuwa Manchester City ta lallasa Crystal Palace da kwallaye 5 da babu. Hull City ta sha kashi a hannun Sunderland da 2 da babu. Leicester City ko ta doke Watford da kwallo 3 da nema. Eh ni changers view da view tsakanin su da West Bromwich yayin da Swansea ta doke Everton da kwallo daya mai ban haushi. A jiya Lahadi Liverpool ta tashi changers babu ci tsakanin ta da Southampton. Arsenal kuwa a gida ta lallasa Manchester United da kwallaye 2 da nema a yanda a saman teburin har yanzu Chelsea take jin ragama da baki 31 Tottenham ta baki 77 yayin da Liverpool take mataki na 3 da maki 70. Hull City tana kasan teburin a mataki na 18 da maki 34. Middlesbrough kuwa tana mataki na 19 ne da maki 28. Sunderland tana mataki na 20 da maki 24. A yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da Middlesbrough da misalin karfe 8 na dare a gogon Nigeria Niger da kuma kasar Chad. Idan muka leka kasar Spain kuwa bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 kuma an shiga mako na 36 inda a ranar Juma'a Sevilla suka tashi kunnan doki 1-1 da Real Sociedad. A ranar Asabar ta gabata Sporting Gijón ta doke Las Palmas da 1-1 mai ban haushi. Atletico Madrid kuwa ta doke Eibar da 1-1 mai ban haushi. Barcelona ta doke Villarreal da kwallaye 4-1. Granada ta sha kashi a hannun Real Madrid da kwallo 4 mai da nema a gidan Granada. A jiya Lahadi Alaves ta samu nasara akan Atletico Bilbao da kwallo 1 mai ban haushi. Valencia ta doke Osasuna da kwallaye 4-1. Tuko ta sha kashi a gidan da hannun Espanyol da 2-1. Malaga ko ta Malaga ta lallasa Celta Vigo da kwallaye 3 da nema. A yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Leganes da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis da misalin karfe 8 saura kwata na dare a gogon Nigeria da Niger. Barcelona take jin ragaman na La Liga har yanzu da maki 84. Real Madrid tana mataki 82 ita ma da maki 84 inda take da sauran kwallo a wasa ɗaya da za ta buga. Atletico Madrid tana mataki na 3 da maki 74 yayin da kasan teburin Sporting Gijón take mataki na 18 da maki 27. Granada tana mataki na 19 da maki 20 yayin da Osasuna take kasan teburin a mataki na 20 da maki 19. Huta lafiya.